Hassan de Hussein de Ba.
La Azar de Azar Ataba
Wendy. More music at HassanSongs.com.
Okay, thank you.
Kawo mari dare yayi ai ka san abin da kama na'am ranke dade tace tayi magana ya kawo mari
ga ya mahajiya barmani
ashe da muke hajiya barmani
akwai wata waka wanda kuma naga waka ta gaskiya ce
wanda ta ga wakan ki gaskiya ne
wanda take cewa mata sai da kwalliya ke gaye
wanda kika ce mata sai da kwalliya ke gaye
ba kwalliya wanda gaye za a yi ina so ta tabo man wakan nan
wanda gaye za a yi to in ce kin kai wannan Hassan da Usaini ne ko Oh, I'm okay. So, Bismillah. Bismillah. Matan shugaban kasa haka tace a kama sana'a
la 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 go kama sana'a kama sana'a ba da sana'a aure
haka yake
Allah ayi kishin dinni
More music at houseofsongs.com.
Haka yake muna zuwa Hajiya muna